لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 65 a littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari kuma zamu yi zuwa da karfin da kuma insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan hukuncin yabo ta hanyar waka hukuncin yabo ta hanyar waka al-imam al-bukhari ya kawo babi na 156 babu man madaha fi shi'ri babu dake bayani akan hukuncin wanda yayi yabo wato ya zama yayi yabo ta hanyar waka me yake nufi da waka malamai sun yi maganganu da dama daga cikin su akwai ibnu hajar al-asqalani yana sharhin sahih al-bukhari a mujallal na 10 shafi na 539 wato littafin Fathul Bari amma shi'ru fa huwa al-kalam al-muqaffa al-mawzun qasdan wato waka ita ce magana da aka tsara magana da aka tsara ta kuma tana da au wato sassanta an tsara su akan ma'auni guda babu shakka waka tana da iri tana da nau'uka daban-daban amma wakar da al-Imam al-Bukhari yake magana akan ta nan ita ce waka da babu kida a cikin ta kuma babu rawa magana ce ta baki abinda ake kira bege ko kuma a kira shi wake shin waka tana halatta al-Imam al-Bukhari yayi magana akan hukunci na waka a littafin nan amma magana wato babin yana da nisa daga nan yana hadisi na 866 hadisi na 866 ya kawo magana game da abin da ya shafi hukuncin waka yazo da bayanin Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wato Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa ash-shi'ru minhu hasanun wa minhu qabihun ita waka ana samun mai kyau daga cikin ta kuma ana samun mara kyau khudh bil hasani wa da'il qabiha sai Aisha tace ka dauki wakar mai kyau ka kyale mara kyau wato ka kyale mummuna wata waka ce ake kira mummuna ita ce wakar da ta dauki abubuwan da shari'a ta hana akwai abubuwa da dama waɗanda shari'a ta hana su idan wannan waka ya zama tana dauke da waɗannan abubuwa wannan wakar ana cewa mumuna ce idan wakar bata dauke da waɗannan abubuwa to ana cewa ita wannan waka mai kyau ce al-Imam al-Bukhari har yanzu a littafin nan hadisi na 862 ya kawo hadisin Abdullahi ibn Amr ya ma jingina maganar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ne yace ash-shi'ru bi manzilatil kalami ita waka tana matsayin magana da waka hukuncin su guda hasanuhu ka hasanil kalami kyakkyawar waka kamar magana ce kyakkyawa wa qabihuhu ka qabihil kalami mumunar waka kamar magana ce mumuna wato kaga maganar Aisha sai ta dace da ainihin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato anan ne al-Imam al-Bukhari yake bayani game da ainihin hukuncin waka amma anan yana magana ne akan yabo kirari wato ta hanyar waka menene hukuncin sa ba ita kanta wakan ba al-Imam Shafi'i a littafin sa Kitabul Ummi mujalladan 6 Shafi'i 224 shi ma bisa la'akari da maganar Aisha da kuma hadisin Abdullah ibn Amr wato bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin waka al-Imam Shafi'i yace ash-shi'ru kalamun ita waka magana ce kawai hasanuhu ka hasanil kalami kyakkyawar waka tana daidai da kyakkyawar magana wa qabihuhu ka qabihil kalami mummunar waka tana daidai da mummunar magana tunda dukkan su daga baki wato suke fita yace faman kana min ash-shu'ara la yu'raf bi naqsil muslimina idan aka samu mutun ya kware wajen waka waka sa baya nakasa musulmai wa azafun baya cutar da su wal iksaru min dalika bi maida abin ya zama sana'a ba wala bi an yamdaha fayukthir al-kaziba ba a samu mutun saboda kwarewar sa ta waka yana yabo yayi kirari ta yanda yake shigar da ƙarya a ciki ba yace wannan ba laifi bane kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato shine abin da Aisha take cewa ka dauki mai kyau ka kyale mara kyau ana la'akari ne da abin da wakar ta kunsa da kuma yanda aka yi ta al-Imam Shafi'i yace amma mutumin da ya zamanto ta hanyar wakansa aksaral waqi'ata fil nas yana yawaita cutar da mutane da harshensa ta hanyar waka yayi amfani da waka ya nakasa musulmai ya cutar da su ya aibanta su to wannan a ka'idar musulunci ko shaida sa ba a karba domin fasike ne Ibn Qudama a littafin Al-Mughni mujallal 14 shafin 164 yace walaysa fi ibahati shi'ri khilafun babu wani sabani a tarihin musulunci game da cewa waka halal ne babu sabani tun daga bayanin da ya taho daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam game da waƙe wato bege magana ta harshe ya zamanto ba an hada ne da kida da rawa ba waka kawai ta baki Ibn Qudama yace a tarihin musulunci babu wani sabani da aka samu wajen malaman sunna wa kad kalahu sahaba wal ulama hatta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wadanda sun yi waƙe malamai da yawa sun yi wal hajatu tad'u ilayhi li ma'rifati al-lughati wal arabiyya sannan ma bisa ga tsari idan mutum yana son ya san harshen Larabci dole sai ya koma ga ainihin bayanin mawaka a tarihi kamar yadda Ibn Qudama ya faɗi wal istishhad bihi fi tafsir idan kana karanta tafsiri zaka riga gani ana kafa hujja da maganganu na mawaka saboda maganganun mawaka din tana ake dauko wato asalin kalma ta Larabci a zamanin jahiliya kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ake mu'amala da harshe na Larabci tanan ma ake iya gane ma'ani kalami Allah ta'ala ake iya gane ma'anar maganganun Allah wa kalami rasulihi maganganun manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa yustadallu bihi aiban ala nasabi wa tarikh ana amfani da waka wato wake akan yi amfani da su ta gane wato asali saboda harshen Larabawa yana da bambanci akan iya gane wato asalin mutum ta irin harshensa kamar yanda ka sani hatta tsakanin Hausawa ana iya bambanta wannan Basakwace ne wannan Bakano ne ko to haka nan Larabawa suke ta harshen mutum ana iya gane asalin sa ana iya dauko tarihin sa don haka yasa Ibn Qudama yace a tarihi babu wani malami da ya haramta waka. So idan kuma ka dawo ga Al-Qur'ani fa a suratul Shu'ara musamman sura guda wanda Allah madaukaki ya mata suna Ash-Shu'ara a ƙarshen sura wash-shu'ara yattabi'uhumul gawun, ga abin da Allah ya faɗa mawaka ruɗaɗɗu ke bin su. To idan Allah ya ce su mawaka ruɗaɗɗu suke bin su, ya za a ce kuma waka halal ne? Sannan kuma ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa li an yamtali ajawfu ahadikum kayhan hatta yariyahu khairu lahu min an yamtali ashira, mutum ya cika cikinsa da mugunya na ciwo, mugunya ruwa da ke fita daga gyambo, mutum ya yi ta kwankwada har sai ya koshi. Manzo Allah ya ce ya fi masa alkhairi akan ya cika cikinsa da waka. Kina Ibn Qudama ya ce to idan ka ɗauko waɗannan hujjojin guda biyu kuma ga aya ta Alkur'ani, Allah madaukaki ya ce su mawaka ruɗaɗɗu ke bin su, halakakku su suke bin mawaka, ga abinda manzo Allah ya faɗa game da aiban ta waka, hadisin al-Imam Abu Dawud. Shine Ibn Qudama ya ce waɗannan hujjoji ba sa nuna haramcin waƙan har yanzu. Al-muradu biha man asrafa wa kazaba, abinda Allah madaukaki yake nufi shine wanda yayi wuce iyaka a waƙarsa, wanda yayi ƙarya a waƙarsa, shine abinda Allah yake nufi, ba duka mawaƙan bane. Me yasa yace ka karasa ƙarshen aya? Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, me Allah yace illa allazina amanu wa amilu salihati wa zakaru allaha kasiran wa antasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibu. Kaga wannan yana tabbatar da cewa ba duka mawaƙan bane Allah madaukaki yake cewa wato halakakku ne, ba dukan su bane. Ashe ana samu masu imani, ana samu masu aiki na kwarai, ana samu masu zikirin Allah waɗanda ba su zambo, ba su zalunci, ba su aibanta mutane ta waƙar su. So wannan ba laifi bane. Ibn Qudama yace li'anna al-ghalib ala shu'ara'i qillatul din, babu shakka akasari mawaka ana samu marasa addini, suna da ƙarancin addini. Mawaka akasarin su ana samun su da ƙarya wa qazful muhsanati, da ƙage, wato su ringa ƙage ga mutanen kwarai, wa hija'ul abriya, da zambo. Wannan duk wato yana daga siffofin mawaka, musamman ma ga wanda ya dubi tarihin musulunci, fibtida'il islam, mimman yahdul muslimin, a farkon musulunci mawaka suna zambo ga musulmai su yi ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ibul islam. Wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙarfafawa mawaka ta gefen musulmai waɗanda ke kariya ga gefen musulunci. Kaga da a ce waƙar haramun ne, babu shakka da manzon Allah hana shi yayi gaba ɗayan sa, amma kasancewar waƙar tana ɗauke da aibobi da dama, wannan yin dalili yasa shari'a take kyamatar mutum ya yawaita yin sa. Ibn Abdul Barri shi ma a cikin At-Tamhid a mujallad na 22 shafi na 194 yace wa laysa ahadun min kibari sahabati, babu wani daga cikin manyan sahabbai, wa ahli ilmi, babu wani da aka samu daga cikin manyan masana, wa mawdi'il qudwa, wanda ake ganin ya cancanta ayi koyi da shi a tarihin musulunci, illa wa qad qala shi'ra, babu wani mutum daga cikin sahabbai, babu wani mutum daga cikin manyan masana wanda har ake iya koyi da shi face ya taba yin waka. Ibn Abdul Barri wa tamassala bihi aw sami'ahu faradiyahu wa zalika ma kana hikma aw mubahan min alqawl, idan ana danganta waƙe ga sahabbai da malamai na sunna na zamanin farko, ana magana ne akan waƙar da bata dauki haramun a cikin ta ba, waƙar da ta zamanto akwai hikima a cikinta, akwai ilimi, walam yakun fihi fukshun, babu batsa, babu alfasha a ciki, wala khanan, wala li muslimin azan, babu wata cutarwa ga wani musulmi. Fa in kana zalika fa huwa wal mansuru min al kalami sawa'un, idan har aka samu waka tana dauke da abubuwan da shari'a sun haramta fa, to wannan la yahillu sama'uhu wala qawluhu, haramun ne musulmi ya saurara kuma haramun ne ya faɗa. Wannan maganar duka magana ce wato ta masana hadisi ibnu abdul barri ya fada al-imam an-nawawi ya fada ibnu qudama ya fada hakanan ibnu hajar cikin fathul bari da mujallal na 10 shafin 539 yace idan kana so wallazi yatahassadu min kalamil ulama fi haddi shi'rin mubahi idan muna so mu san wacce waka ce ta halal idan muna so mu san yanda ake iya gane waƙar halal yace to gashi na daya iza lam yaksur minhu kada mutun ya maida waƙar ta zama sana'a wato koda waƙar tasa babu ƙarya a cikin ta babu zambo amma idan ya maida ita sana'a nan ma aibu ne saboda wancan hadisi da muka karanta manzon Allah yace da dai mutun zai cika cikinsa da mugunya na gyambo yafi masa akan ya cika cikinsa wato da waka bare ko mutumin da ya maida waka ta zama sana'arsa don haka idan mutum ya maida waka ta zama sana'arsa nan ma dai ya bar tsari na sunna game da abin da aka halatta na wake din na biyu khala'anil hajwi babu zango a wakarsa domin da zaran an samu ya bata wani ko ya kushe mu wani ta wakarsa yayi batanci gare shi to wannan wakar ta haramta sannan na uku wa anil ibraki fil madhi wal kazb al mahd ya zamanto mutum ya yi nisa ta wajen kage ko ya wuce iyaka ta wajen kirari da yabo wanda shi ma abu ne wanda shari'a ta kushe masa da kaga ta waɗannan ake gane waka da ta halatta da kuma waka da bata halatta ba ta inda mutum yake wakar wato ana auna kalmominsa waɗannan kalmomi da yake faɗa shin sun dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa Ibn Qudama yace fa amma sha'iru fa mata kana yahjul muslimin da zaran mawaki yana aibanta musulmai aw yamdahu bil kazib ko yana kira da wani kirari na ƙarya aw yaqzifu musliman aw muslima fa inna shahadatahu turadd ba a karban shaidar wannan bi ma'ana fasiki ne haka al-Imam an-Nawawi kamar yanda muka ce yayi magana akai a cikin sharhu sahihi muslim juz'i na 15 shafi na 15 المزموم من الشعر الذي لا فحش فيه انما هو الاكثار منه كودا بابو الفاشا cikin kalmomin waka idan mutun ya yawaita yinsa ya maida shi ya maida wakar ta zama sana'arsa to nan ma an aibanta shi wato ya saba ma kaida wa kaunuhu galiban alal insani fa amma yasiru amma waka kadan fala ba'sa bi inshadihi wa sama'ihi wa hifdhihi babu laifi idan mutun ya rera ko ya saurara kuma ya haddace wannan duk ya dace da tsarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Imam al-Ghazali shi ma haka ya fada cikin Ihya Ulumuddin mujallal na 282 fa in kana fihi shay'un min al-khala idan aka dubi kalmomin mawaki sai aka samu akwai batsa a ciki wal fusha ko akwai al-fasha wal haju akwai wato akwai zambo yayi zambo ga wani aw ma huwa kasbun ala Allah ko ko yayi ƙarya ma Allah wa ala rasulihi ko yayi wa manzonsa ƙarya aw ala sahabati ko yayi ma wani daga cikin sahabban manzon Allah ƙarya wa gairuhum fa sama'u zalika haramun sauraron wannan wakan haramun ne wannan duka bayanan malamai ne babu sabani akai amma abin da zai baka mamaki zaka samu a yau wani mawaki ba ma waka ta baki kurun ba ya hada da kalangu ya hada da abubuwan da shari'a ta hana misali yayi batanci ga wani sannan jama'a na kokarin sanya wannan waka a cikin wayoyinsu kana kokarin ka sa wakar da aka yi batanci ga wani musulmi kana so ka ji wannan waka a cikin wayarka inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula shi ko Allah ya ce da abin da ka ji da wanda ka gani a ranar kiyama sai ya ma tambaya akai ba kama da hujja musamman a zamanin irin na siyasa idan mawaki yana so ya samu kuɗi sai shirya waka sai ya batanci ga wani kai saboda kana son wannan sai ka ɗauki wannan waka kana rabawa nas'alullah as-salamata wal afiya wannan magana ce ta malamai da suka yi ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi yana fassara karshen suratul shu'ara الجامع لأحكام القرآن مجلد نقوم شاعر كشافنا دارية تلاتين دخل مصمع إنك داوغا إن داكي واقع تتيب أمزان الله تند واقع باليه ببنك أبياني ديغا باتا أشيري واقع تباكي واكي مرا كلنغو مرا روا نيبو نبيجي با ba laifi ba ne, amma idan za ka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam, to ga ma'aunin da malamai suka yi magana a kai, sai ka dube su. Dole sai ka auna da waɗannan ma'aunoni da malamai suka yi magana a kai. Idan waƙarka ta dace da wannan ma'auni, to ka tsira. In ba ta dace ba, to waƙarka ba yabo kake wa manzon Allah ba, abinda kake yi kana saɓa wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Wannan wake da mutum ya tsara a maimakon ya samu lada a kansa a ranar kiyama, wallahi yana samun bala'i a tattare da shi. Mun karanta hadisin da yazo cikin Sunan Abi Dawud, Kitabul Adab, babun fi karahiyatul tamadu, hadisin Abdullah ibn Shakir, wanda yake bada labari a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace jama'ar mu sune wafdu banu Amir, muka tashi musamman muka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam, muna zuwa, anta sayyiduna, kai ne shugabanmu. A wata riwayar, anta waliduna, kai ne babanmu. Wa anta sayyiduna, kai ne shugabanmu. Wa anta aljafnatul garra, wato kai ne akwashi mai fadi wanda ke dauke da girki, kowa yana da damar ya ci. Kaga wannan kirari ne ga manzon Allah wanda ba shi da ma'ana. A siffanta manzon Allah da cewa akwashi ne saboda kirki. Malamai suna cewa a tsari irin na Larabawa ba laifi bane, suna kamanta mai kirki mai ciyar da abinci sai a kira shi akwashi gaba daya, maimakon a kira shi mai babban akwashi sai a ce mara shi kansa ma akwashin ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sayyidullah tabaaraka wa ta'ala, shugaba dai shine Allah mai albarka da daukaka. Wannan bai sa sun tsaya ba, su sun dauka ya ji dadi ne. Anta afdaluna fadlan, dukkanmu ba wanda ya fi ka, kai ka fi mu falala. Wa a'zamuna qawlan, kai ka fi mu yawan kirki. Sai manzo Allah ya daze su, qulu bi qawlikum, ku faɗi magana asali ta halittar ku, ba wacce za ku kirkiro saboda ya gona ba. Wala yastajriyannakum ash-shaytanu, kar ku yadda shaytan ya wakilta ku, saboda shaytan yana iya wakilta ka kai mai aiki a madadin sa, kaga shi ya huta. Fa inna tashqiqal kalami min ash-shaytan, sai manzon Allah yace ai bambadanci ta wajen magana duk inda ka same shi daga shaytan ne. Duk inda mutum zai fara kai ne wani, manzon Allah yace shaytan ne, saboda dan adam bashi da wata riba ta wannan, bashi da wata riba ta daukaka. Dan adam ribar sa tana ga kaskanci ne. To da zaran an nemi daga ka, ka yadda kai ake. Shi yasa manzon Allah yace duk inda ka samu tashqiqul kalam, kirkiro magana na kira da mutum na daga shi, wannan shaytan ke sawa a yi. Kamar yadda al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi yake fassara wannan kalma ta at-tashqiq a cikin Mukhtarus Sihah, yace al-arabu tad'u as-sayyida al-mit'ama jafna. Asali al'ada ta Larabawa, mutum idan yana da kirki akan yabe shi da irin hadinsa. Idan mutum mai kirki ne yana ciyar da mutane, to sai a kira shi aiwa ne akwashi ne, wato babban daro, mutum ne mai kirki. Hadisin yana sahihu Sunan Abi Dawud, hadisi na 4806, da kuma Islahul Masajid, hadisin 139. Kuma mun gabatar da bayanin Shamsul Haqqil Azim Abadi, wato mai littafin Aunul Ma'bud, inda yake sharhin wannan hadisin Abdullah ibn Shakhir, yana Aunul Ma'bud mujallad 13 shafin 161. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulu bi qawlikum, ku faɗi magana wato daidai dabi'ar ku, magana da ta fito daga bakunan ku, yadda kuka saba ita za ku faɗa. Malamai suke cewa abinda manzo yake nufi, ku faɗi magana irin ta musulmi, ba ta irin mutumin da ke ƙauyensu ba. Wato qulu bi qawli ahli dinikum wa billatikum, tunda yanzu ku musulmai ne, ni annabin Allah ne, abinda za ku kira ni nabiyyan rasula, annabin Allah, manzon Allah. Kama samanillahu fi kitabi, haka Allah ya kira ni a cikin littafinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son yabo da ya wuce abinda Allah da kansa ya yabi manzo da shi, domin babu wanda ya kai muson annabi fiye da Allah, babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala son manzonsa. Amma duk da haka ya siffanta shi da wasu siffofi, annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan siffofi su nafi so a ce kun siffanta ni da su, wala tusammuni sayyidan, kar ku kira ni shugaba, kama tusammuna ru'asa'akum wa ulama'akum, yanda kuke kiran shugabanninku, ni yabo gare ni ba yabo ne ta yanda ake ma shugabanni ba. La taj'aluni mislahum fa inni lastu ka ahadihim, ni ba kamar ɗaya daga cikin shugabanninku ba ne. Iz kanu laysu dunakum fi asbabid dunya, shugabancin sarakuna shugabanci ne na duniya sai idan an yi adalci ya zamanto an ci riba sa a kiyama. Shi ko shugabancin manzon Allah ba shugabanci ne na duniya ba, ana asudukum bin nubuwati war risala, ne ina shugabantar ku ne da annabci, ina shugabantar ku ne da manzanci. To abinda zaka lura, saboda rashin sanin haka sai mutane suka dauka shi annabi akan yabo gare shi irin yabon da muke masarakunan mu. Saboda haka zaka samu mutum mawaki ne a cikin Hausa wanda ya tashi kira da manzon Allah sai ya ce masa dan Amina, a to me ka faɗa, ka ce annabi Muhammad dan Amina, ai haka ne ko, ko ku a ce mai angon Aisha. Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yabon da zaka yi mai shine ka ce mar angon Aisha, wannan ba haka bane angon Aisha, amma me ma'anarsa? Amma ga Bahaushe, idan ana so a kirara ka a yabe ka sai a kira amaryarka ko. To akwai wanda ma zai ce dan gatan Allah, ta yi ka taba ji ta wajen yabonsa ga manzon Allah. To idan ka ce wa annabi dan gatan Allah, babu shakka kai batanci ga manzon Allah, domin asali Bahaushe idan aka ce ma mutum dan gata, wato shine wanda saboda son da uban yake mar yana ma iya fifita shi akan sauran ƴaƴansa koda da zalunci, wanda shine dan gata wanda baya laifi. To yanzu a siffanta annabi da wannan, kaga shine abinda manzon Allah yake faɗa, idan za ku yi yabo gare ni, ku yi yabo gare ni bisa la'akari da irin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani. Akwai wata riwayar kuma da tazo cikin Al-Musnad al-Imam Ahmad, yana mujallal na uku shafi na 19 hadisin Anas bin Malik. Anas yace inna rajulan qala lin nabi, wani mutum ne yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sayyidana wa ibn sayyidina wa ya khairana wa ibn khairina, ya shugaban mu dan shugaban mu, ya mafi alkhairi cikin mu dan mafi alkhairi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, kaga ba mutumin kawai ba, wannan magana ta wuce tashi, bari ayi jawabi ga dukkan ƴan adam. Manzon Allah yace ya ku mutane, qulu bi qaulikum, ku kiyaye maganganun da kuke, wala yastahwiyannakum ash-shaytan, kada ku yarda shaytan fa ya rude ku ya rinjaye ku. Ana Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah, ni sunana Muhammad dan Abdullahi kuma manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce wallahi na rantse muku da Allah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'ani Allah azza wa jalla, na rantse muku da Allah ba ni son ku daga ni sama da abinda Allah mabuwaye mai daukaka ya daga ni, ba na so. Sai da manzon Allah ya rantsuwa, ko da bai rantse ba muna gaskanta shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzo Allah ya ce ban so ku daga sama da yanda Allah ya daga ni, domin halaka tana biyo bayan haka. To amma cewar an kira annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban mu sai ya tsawatar, ba kalma shugaban bace damuwa, wato irin yabo da ake wa manzon Allah shine wanda bai so, ba wai dan an kira shi shugaban ne ya damu ba. Ai akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmul qiyama, ni ne shugaban ɗan adam a ranar kiyama. Amma wannan shugabancin ba a kamanta shi da shugabanci irin na duniya, don haka shugabanci na manzon Allah darajarta yana ga ainihin risala, saƙon da Allah ya aiko shi da shi, da kuma annabcin da Allah ya bashi, ba muƙami irin na girma wanda ɗan adam yake da shi ba, saboda ya samu wato shugabanci saman mutane, ba irin wannan ba ne. To abinda ya sa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar musu, kamar yadda al-Imam Suyuti ya faɗa, ya tsawatar musu ne saboda kada su riƙa kirara shi kirari irin wanda suka saba wato a cikin ƙabilunsu. Li'annahum qaumun hadithu ahdin bil islam wa kanu yahsibuna anna siyadata bin nubuwa kahiya bi asbabid dunya. Su al-Imam Suyuti ya ce lokacin da suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambani shugabanci iri daya ne, shugabanci iri daya ne, kamar yanda a ƙauyen ku shugaba yake, wato yake da daraja saman mutane, kaga shugabanci irin na duniya sun dauka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne. Sai manzon Allah ya ce la, ba haka bane. Idan ku Allah zai yi yabo ga Annabi ya kira shi bawan Allah, ya kira shi manzon Allah, kana tambani akwai yabo da zaka yi wa Annabi wanda ya wuce wannan? Wanda Allah da kansa cikin suratul furqani aya ta 33 yace mana wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Babu dan adam da zai zo maka da wani misali face mun zo da misalin da yafi wannan kyau, kuma mun zo da abin da yafi kyawun fassara gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inji Allah. Don haka babu wata kalman da zaka kawo wa Annabi wanda wallahi in ba manzo da kuma bawan Allah bane, to imma kana daga shi sama da matsayinsa, koko kana saukar da shi ya gaza ainihin matsayin da Allah madaukaki ya bashi. Shi yasa manzo Allah sai da ya rantsi yace wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'ani Allahu azza wa jalla, wallahi bana son ku daga ni sama da abin da Allah ya daga ni. Domin Allah ya tabbatar babu misalin da dan adam zai bawa Annabi, duk dan adam ba misalin da zai ba mu Annabi face Allah ya zo da misalin da yafi wannan kyau. Inji Allah da kansa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi, shi abinda Allah ya faɗa game da manzo gaskiya ne, wa ahsana tafsira, kuma fassararsa yafi kyau. Saboda haka duk yabo da zaka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne ka kiyaye, saboda wannan yabo da zaka yi mar kada ya kai ga halaka maimakon ka samu tsira wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ka samu dace. Hadisin 342 muttasana Muhammad qala haddathana Hajjaj bin Minhal al-Basri qala haddathana Hammad bin Salama an Ali bin Zaid an Abdurrahman bin Abi Bakr an al-Aswad bin Sari', al-Aswad bin Sari' sahabi ne, Allah ya kara masa yarda. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يتناجيك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت سنتي يا رسول الله قد مدحت الله نايبا ما الله وتنايت يبو ما الله ناتعار وسبيتوشي نيبوغ الله بيتوشي نواك ناتعار سبود يبوغ الله bi mahamida da wasu kalmomi na bege wa midahin da kuma yabo ga gare shi, musamman ya tsara wasu baitoci na yabon Allah da manzonsa. Sai da ya fara gabatar da Allah tukuna yace ya tsara kalmomi na yabo ga Allah da kuma bege wa midahin wa iyyaka, yace kai ma na maka naka tsare. Kun ga maganar Ibn Abdul Barr ta tabbata da Ibn Qudama cewa hatta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsara waƙoƙi na yabo imma ga Allah ko ga manzonsa, amma ana la'akari ne da abinda kalmomin suka kunsa. Abinda zai nuna muku wannan hujja akan haka kenan, Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan, na tsara yabo ga Allah da kai. Fa kala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma inna rabbaka, lalle shi Allah mahaliccinka da ka tsara baitoci na yabo gare shi, yuhibbul hamda, Allah mai son ai kirari gare shi ne. Manzo Allah ya ce Allah mai son yabo ne, babu shakka ya zo cikin hadisai da yawa. Misalin sa shine hadisin Abdullah bin Mas'ud, yana sahih Muslim kitabu tauba babu ghayrati Allah ta'ala wa tahrimil fawahish, kuma yana sahih Bukhari hadisi na 4634. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa ahadun ahabba ilayhi almadh min Allah azza wa jalla, manzo Allah yace babu wani wanda yafi son yabo fiye da Allah, babu wanda yafi son yabo fiye da Allah. Wannan dalilin yasa malamai suke cewa a tsarin addu'a ma da manzo Allah ya karantar da mu bai kamata ka roki Allah ba sai kai yabo gare shi, saboda in kai yabo ga Allah to zai baka. Babu wanda ya kai Allah son yabo, min ajli zalika madaha nafsahu, sai manzo Allah yake saboda tsananin yanda Allah yake son yabo shi yasa ya yabi kansa. kuma Allah shi ya cancanta a yi yabo gare shi. Manzon Allah ya ce wa laysa ahadun afiyara min Allahi azza wa jalla, babu wanda ya fi Allah kuma kishi, babu wanda ya fi Allah kishi. Min ajili zalika harramal fawahish, saboda kishin Allah ya sa ya haramta liwadi, ya haramta zina, kai ba ma su din ba, ya haramta abinda ma zai kai ka kusa gare su. Wala taqrabu zina, kada ma ku kusanci zina. Saboda me? Saboda Allah yana da tsananin kishi. Sai manzo Allah ya ce wa laysa ahadun ahabba ilayhi al-usru min Allah, babu wanda ya fi son uzuri wato fiye da Allah, wato Allah bai son dan adam ya kama shi da hanzari a ranar kiyama. Saboda haka shi Allah duk abinda zai yi yana tabbatar da cewa ya katse hanzarin bawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace min ajli zalika anzala alkitaba wa arsala ar-rusul, saboda haka yasa Allah ya tasaukar da littafai kuma Allah ya aiko manzanni. Saboda a ranar kiyama idan zai yi azaba ga bawa ba shi da uzuri. An taba turo ma Annabi ya ma wa'azi, an taba karanta maka alqur'ani an ce kaza haramun ne, kaga an kashe an katse hanzarin bawa. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al-aswad bin sarir cewa inna rabbaka yuhibbul hamda, lalle Allah mahaliccinka yana son yabo, faj'altu wato unshidu, sai na kama rerawa. Tunda har kamar manzo Allah ya min izini kenan, tunda har manzo Allah ya ce ai Allah yana son yabo, kawai sai na kama rera baitoci, ina ta rera waƙoƙin nan, manzo Allah yana sauraro na. Muna cikin haka fasta adana rajulun, sai ga wani mutum ya nemi izinin shigowa. Tuwalun dogo ne asla'u, kuma yana da sanko. Wani mutum dogo mai sanko ya nemi izini. Faqala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce mu uskut, kai shiru. Fadakala, mutumin ya shigo. Fatakallama sa'atan, yayi magana na wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam, sun makaraja sannan sai ya fita. Fa anshadtu, sai na ci gaba da rera baitoci na, ina ta waka, manzo Allah yana sauraro. Suma ja'a, wannan mutumin dogo mai sankon sai sake dawowa, yana mai izini. Fa sakkatani, sai annabi ya ce mai inshuru. Suma kharaja, bayan mutumin ya gama abin da zai ya fita. Fa ala zalika marratayn aw thalathan, sau biyu ko sau uku muna cikin muna zaman mu, mutumin nan zai zo ya katse min baitoci da nake karanta su ga manzon Allah. Wannan abu sai ya dame ni. Fa qultu, sai ce man hadha alladhi sakkatani, wai wannan waye wanda kake cewa in shiru idan ya shigo ina rera baitoci. Kala, sai manzo Allah ya ce haza rajulun la yuhibbul batil, ai wannan mutum ne wanda bai son ƙarya. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan mutum ne wanda bai son ƙarya. Wato shi yasa yake ishuru dan mutumin in yazo yaji ana ƙarya, ba mamaki ya make wancan mutumin. Amma wannan riwayar yadda ta zo tana da rauni, kamar yanda bayanin sa ya zo cikin silsilatu ba'ifa hadisi na 2922, kuma hadisin yana tafe nan gaba. Al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a takaice a cikin littafin nan, hadisin 859 a cikin Al-Adabul Mufrad. Wannan riwayar ita ce ta inganta. Wato hadisin yana al-Musnadul Imam Ahmad, ya zo da bayani cikakke. Wato shi al-Aswad bin Sari a riwayar al-Imam Ahmad ya ce ataitu Rasulullah, ni ne na je ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, sai nace ya Rasulullah, inni kad hamidtu Allah bi mahamidihi, lalle nayi yabo ga Allah da kalmomi na yabo da suka dace da shi. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rabbaka ta'ala yuhibbul madha, lalle Allah mahaliccinka yana son yabo. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hatimam tadahta bihi rabbaka, yanzu kawo kalmomin da kai yabo ga Allahn naka in ji su. Kaga anan babu ai. Amma a riwaya ta al-Imam Ahmad, annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fara neman al-Aswad bin Sari ya kawo baitocin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji. Shi da kansa ne ya nema hatimam tadahta bihi rabbaka. Qala, sai al-Aswad bin Sari ya ce faj'altu unshidu, sai na kama rerawa, ina rera waɗannan baitoci. Faja'a rajulun yasta'dinu, sai ga wani mutum ya taho yana neman izini. Qala, sai ya ce fastansatani lahu rasulullah, sai manzon Allah ya nemi in shiru saboda zuwan wannan mutumin. Wa wasafa lana, wanda ya ruwaito hadisin a riwaya ta al-Imam Ahmad, ana ce mai Abu Salama wato sai ya siffanta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al-aswad bin sari yayi shiru ya ce kamar yanda kake shafa jikin kyanwa wato a hankali manzo Allah yake taba shi shiru wannan mutumin da yazo bai son kariya maza kai shiru annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa yana taba jikinsa a hankali yace kama yasna'u bil hirri fadakhala ar-rajul mutumin ya shigo fatakallama sa'atan summa kharaja yayi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ya fita thumma akhastu unshiduhu aidan na ci gaba da rera waɗannan baitocin thumma raja'a sai ga mutumin ya sake dawowa ba'du fastansatani ya sake neman in shiru fa qultu ya nace ya rasulullah man zalladhi tastansituni lahu waye wannan mutumin da kake neman in yi shiru saboda zuwan sa kala sai manzo Allah yace haza rajulun la yuhibbul batil wannan mutumin da nace kai shiru saboda ya zo mutum ne wanda bai son ƙarya haza umar ibn al-khattab wannan shine umar dan al-khattab kaga shi al-aswad bin sari bai ma san shi ba saboda haka yasa manzon Allah yake gaya masa ai wannan shine Umar kun kai son ƙarya shi yasa nace maza kai shiru dan buge ka zai ko al-Imam an-Nawawi sharh sahih Muslim wato yayi magana game da cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana son yabo wato yabo da kake wa Allah ba wai abinda manzon Allah yake nufi shine shi Allah yana amfana da yabon ba babu wani abin da dan adam yake wanda Allah yake amfana da shi babu shi Allah tabaraka wa ta'ala yana son yabo aslan wa haqiqatu zalika maslaha lil ibadi asali fa'ida tana komawa ga bayi ne idan kai yabo ga Allah li'annahum yusnuna alayhi subhanahu wa ta'ala fayusibuhum idan kun yi yabo ga Allah sai Allah ya ba ku lada fa yantafi'una sai su amfana da shi kaga shi Allah bai amfana da wannan abun ba wa huwa subhanahu ganiyun 'anil 'alamin shi Allah mawadaci ne la yanfa'uhu madhukum yabo da suke masa baya amfanar sa wala yaburruhu tarkuhum zalika kuma koda ba su yi yabo gare shi ba ba wani abin da zai cutar da Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah subhanahu wa ta'ala yana son yabo yana sakayya akan yabo din saboda yana gwada cewar kai ka san abin da ya dace ka san wanda ya cancanta a yi mar godiya saboda ai sifofin Allah suke sa a yi yabo gare shi saboda shi ya halicce ka saboda shi yake baka lafiya saboda shi yake baka tsaro saboda shi yake baka arziki ya baka abinci yana biya ma bukatu da dama waɗanda babu ka nema ba ai babu wanda ya cancanta a yi yabo gare shi fiye da Allah to yabon da kai ya nuna ka san Allah sai Allah ya zama yana son haka saboda ai Allah yana son bayinsa na kwarai ka tabbata bawa na kwarai ka iya gane darajar Allah saboda haka sai Allah ya baka lada karshen al'amari dai kai ne ka amfana da wannan yabo ba wai Allah subhanahu wataala ne ya amfana da shi ba amma shi dan adam fa shi dan adam yabo gare shi ba safai yake dawo da fa'ida ba saboda abinda Allah subhanahu wataala ya so ga bayi shine su zama masu tawali'u misali a karshen suratul qasas aya ta 83 tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin kaga gida na lahira idan mutum yana da girman kai bai samu sa mutumin da ke da girman kai ba zai samu aljanna ba wanda ke son yayi barna a duniya ba zai samu aljanna ba wanda yake nuna cewa shi yabo ga dan adam ba abin alfahari bane ayi yabo ga banka maza kamar yadda muka yi magana a wancan darasi akwai addu'a wanda aka samu salaf sun yi kai kokari kaga wannan yabo bai halaka ka ba akwai misalin da yazo cikin littafin al-adab wato al-adabu shar'iyya na Ibn Muflih yana mujallal na 454 Umar bin Abdul Aziz ana buga misali da shi yana daga cikin malamai na kwarai zamanin farko wani mutum yace masa jazakallahu anil islam khaira shugabani Umar bin Abdul Aziz ana kamanta shugabancin sa ga shugabancin khulafa'ur rashidin saboda adalci sai wani yace masa a gaban shi Allah ya saka maka da alkhairi saboda hidima da kaiwa musulunci to kaga yabo ne aiko addu'a ce amma nan take sai yace la bal jazallahu al-islam anni khaira ai abani ba Allah ya saka wa musulunci da alkhairi dan ya amfane ni ba wai Allah ya saka min da alkhairi na amfani musulunci a'a Allah ya saka wa musuluncin da alkhairi dan shi ya amfane ni domin in ba dan musuluncin ba da ban samu martabar da na samu ba wato kullum mutum ya zama to mai tawali'u ba wai ya kasance mai kokarin daga kansa ba Allah subhanahu wataala baya son mutane masu dagawa saboda haka ko da aka ce Allah yana son yabo ba wai cewa akai mutum kuma shi ma ya kamata ya so yabon ba son yabo yana ma rusa ikhlasi son yabo ga ibada son yabo ga aiki yakan rusa ikhlasi kuma ko da an yaba maka ba kai kane ma ba to akwai bukatar kai addu'a kada wannan yabo ya zama dalilin hasarar da zaka yi na ladan da Allah subhanahu wataala yake ba mu bai kafin mu karanta hadisi na gaba akwai mushkila da take wannan hadisin mushkilar ita ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune da al-aswad bin sari yana karanta baitoci da ya tsara saboda ya boga Allah da manzonsa sai na umar ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni gare shi ya shiru a lokacin da ya tambaya ko me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hadha rajulun la yuhibbu al-batil wannan mutumin da ya shigo baya son ƙarya to shin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sauraron al-aswad bin sari shi yana son ƙarya kenan la ba wai sayyidina umar ya samu daraja sama da ta annabi sallallahu alaihi wasallam bane la kuma wannan baya nuna cewa shi manzon Allah yana son ƙarya amma yana da kyau ka gane akwai bambanci tsakanin manzon Allah da sayyidina umar shi manzon Allah Allah ya aiko shi da sako zuwa ga mutane dole ya zauna ya ji magana koda akwai barna a cikin ta dan ya gyara shi ko sayyidina umar bai zo da sako ba saboda haka yasa in ya ji ana wargi sai ya make ka kawai shi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai gyara al'adar mutane da halayensu wannan yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da baitoci da ya tsara saboda yabon Allah da manzonsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma ya saurari baitocin yace lallai Allah yana son yabo sai yace to kawo baitocin wannan shine matakin farko idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji baitocin ba taya za a yi yawa mutumin gyara kaga dole ya saurara kenan saboda haka akwai bambanci tsakanin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayin sayyidina umar ba wai cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan mutumin da ya shigo mutum ne wanda bai son ƙarya wannan baya nuna nakasa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai misali akai misalin sa shine akwai hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i wanda ya bada labari yake cewa kunna narqi fil jahiliya mu larabawa tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam muna yin tofi muna da kalmomi da muke karantawa sai mu yi tofi saboda wata cuta da ta samu mutum tun kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya taho fa kunna sai muka ce ya rasulullah kaifa tara fi zalika me kake gani game da tofe da muke kafin zuwan manzanci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu a'ribu alayya ruqaqakum kununa min yanda kuke yin tofin saboda haka sai wannan yazo ya karanta yanda yake yin tofi ya karanta kalmomin da yake fada wancan ma yazo ya karanta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ji daga tsarin kalmomin akwai shirka ko babu akwai kalma mara kyau ko babu akwai kalmar da ta saba ma tarbiya ko babu sai manzo Allah idan mutum ya gama karantawa sai ya ce la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirkun babu laifi game da tofi in dai shirka ba ta ciki hadisin yana sahihu muslim yana kitabu salam babu la ba'sa bir ruqa kuma akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda shi ma ya bada labari Jabir mutumin Madina ne kana ahlu baitin min al ansar yuqalu lahum alu amr bin hazm Jabir yace akwai wasu mutane daga cikin musulman Madina wa ana kiransu wato iyalin Amr bin Hazm waɗannan sun kware tun a jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kware kamar yadda ka san yanzu akan samu gari guda mutane sun kware da dori da an yi karaya a ce akai garin to haka dai su ma sun kware da tofi saboda haka in dai zazzabi ya samu mutum ko wata cuta a zamanin jahiliya sai akai shi gare su وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى farko lokacin da manzon Allah ya taho sai ya hana tofi gaba dayansa yace a daina saboda gaba day tofin mafi yawa ya kunshi in ma kiran sunayen aljanu abinda yake da alaka da shirka ko ne kiran sunayen gumaka to ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tofi lokacin da ya iso madina sai wannan dangin su alu amr bin hazm musamman suka taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam فأتوه فقالوا يا رسول الله سكذوسك يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى كيف كان ينتوفي وإنا نركي في الحمام ومنا ينتوفي دا أبين دي شافي زبي دا أبين دي شافي حرب كنامة دا سورنسو أوتا رواية سنتشوى من الحمى أوتا رواية سنتشوى من الأقرب mukan yi tofi saboda harbin kunama faqala lahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'ridu alayya kununa min kubijiro min da kalmomin da kuke fada wajen tofi din fa'arabuha alai sai suka bijiro da ainihin kalmomin da suke fada wajen tofi faqala sai manzon Allah yace la ba'sa bihazihi babu laifi game da wannan wannan hadisin yana daga cikin dalilai da suke nuna cewa babu laifi dan musulmi ya tsara ma kansa addu'a sabanin lafazin manzon Allah saboda kaga annabi ya yarda su je su yi tofi su karanta addu'o'i da suka tsara ma kawunan su tunda kalmomin na addu'o'in da suka tsara din babu abin da ya saba ka'ida to babu laifi don sun yi amfani da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ara ba san ni ban ga wani laifi ba indai waɗannan kalmomin ne kuke faɗa manistata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'hu duk wanda zai iya taimakon dan uwansa saboda ya samu wata cuta na zazzabi ko wani abu zai mai tofi ya masa tofin wato abinda kawai aka kyamata shine mutum ya nema a mar tofin amma kai kai ma wani tofin ba laifi bane hadisin yana sunan ibn majah kitabu tibbi babu ma rakhasa fihi min ar-ruqa yana sahih muslim da kuma al-musnad al-imam ahmad kaga ya nuna cewar akan karanta abubuwa wanda cikin su akwai barna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu yasa annabi ke sauraro ba sai don yayi gyara kuma akwai hadisin Buraida wanda Buraida ya bada labari yace kharaja rasulullahi fi ba'dhi magazihi akwai wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa yaki cikin yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi falamman sarafa lokacin da aka gama yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina ja'at jariyatun sauda sai ga wata baiwa bakar fata ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace ya rasulullah inni kuntu nazartu in raddaka allah salihan nayi alqawari nayi alwashi ni nayi ma allah alwashi inda ya dawo mana da kai lafiyan ka kalau an abwari ba baina yadayka bidufi zan buga kalangu gaban ka in dai ka dawo nayi ma Allah wannan alwashi zan buga wannan kalanguwa aka ganna kuma in yi waka fa qala laha rasulullah sai manzo Allah yace mata in kunti nazarti in kin kasance alwashi kika yi faquri bi sai ki buga wa illa fala amma in ba alwashi kika yi ba to kar ki buga wannan gangan fa ja'ala taqribu to tunda tayi alwashi ne kaga ta samu izinin ta buga saboda haka tana ta buga ganga fa dakala abubakar سيدنا أبو بكر يشيغو وهي تبغرب تنا تبغى أبنتا ثم دخل علي سيدنا علي يشيغو وهي تبغرب تنا تبغى وننغنغا ثم دخل عثمان وهي تبغرب سيدنا عثمان شيما يشيغو تنا بغا ثم دخل عمر سي عمر يشيغو فألقت الدف تحت إستها ستتقد وون تتساغنغن تزونا ثم قعدت عليها shi dai annabi ya ce mata komai ba bai hana ta ba dai tayi alwashi ba tayi tana ta duka kuma ga manzo yana zaune fa qala rasulullahi sai manzo Allah ya ce inna ash-shaytana la yakhafu minka ya umar lalle umar shaytan yana tsoronka inji annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu anan zaka ce shaytan bai tsoron manzo Allah manzo Allah yakan saurara dan yayi gyara yakan saurari barna dan yayi gyara shi ko Umar tunda ba turo shi gyara ba fa sai dai nuna maku ranka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni kuntu jalisan kaga fa ina zaune wahiya tabrib matan nan tana tabuga kalangun nan fa dakhala abubakar sayyidina abubakar ya shigo wahiya tabrib tana duka summa dakala Ali wa hiya tadrib, sayyidina Ali ya shigo tana bugawa, summa dakala Usman wa hiya tadrib, falamma dakalta anta ya Umar, amma fa kai kana shigowa alqatid dufa sai ta jihar da gangar. Manzo Allah ya bada misali gare shi, hadisin yana sunan Tirmizi, hadisin ya inganta, yana sahihu sunan Tirmizi, hadisi na 3690. Ibn al-Qayyim al-Jawziya littafin Ilamul Muwaqqi'in yayi sharhi kan wannan hadisin a mujallad na 4 shafin 320, bayan ya ce hadisin ya inganta, sannan ya tabbatar da fuskokin wato abinda hadisin yake ishara gare shi. Na daya, an yakuna abahala hal wafa'a bin nazar al-mubahi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mata ta buga wannan ganga saboda alwashi da tayi, kuwa tayi alwashi ne saboda son annabi sallallahu alaihi wasallam, wa jabbaran wa ta'lifan laha, manzo Allah yana so ya kara mata wannan son nashi dake zuciyarta, manzo Allah yana so ya kara mata imani, wa farahha bi salamati rasulillah, tunda har take farin ciki manzo Allah ya dawo garin Madina lafiya, to manzo Allah yana so ya kara mata wannan farin cikin, domin idan yace kai fita ki bani guri, kaga yayin ranta zai baci, wanda take murna tayi alwashi saboda shi. Kuma ga yanda Allah ya siffanta mana annabi sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim, manzo Allah mai tausayi ne, manzo Allah mai jin kai ne, mai son kowa ya zo ga addini ne koda yana laifi. Wannan hali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata izini. Na biyu, saboda alwashi ibada ce, yin alwashi ibada ne, bi ma'ana qurba, bi ma tadammanatu min as-sururi wal farahi, idan aka ce nayi alwashi zan yi kaza, mutum ya dora wa kansa alkawari na Allah subhanahu wataala, ko da yake shari'a ta hana, amma duk mutumin da ya alwashi kuma wajibi ne ya cika. Wannan shine abin da manzon Allah ya karantar da mu. To idan annabi ya hana ta, kaga za a samu tukka da warwara. Idan mutum ya yi alwashi ya cika, na'am, sai ga abin da ya shafi sabon Allah. To amma kasancewar ita wannan ta yi ne saboda nuna soyayya ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya sa manzon Allah ya kyale ta. Amma a cikin bayaninsa babu shakka za ka iya gane cewa abin da ta yi manzon Allah bai so ba. Ta ya za a yi mu gane? Don ba za ka ɗauki wannan a kan matsayin hujja na cewar za a yi ba, tun da an yi gaban annabi, ko? Barin baka misali. Na ɗaya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, in kunti nazarti faburibi, in alwashi kika yi to buga gangan, wa illa in ku ba alwashi ba ne falakarki. Wannan me yake maka ishara da shi? Kaga manzon Allah yana kyamatar abin da ta yin, amma ya kyale ta ne saboda fatan ta samu ƙarin imani akan wannan abu, tunda ta riga ta yi alwashi, kuma shi Allah idan an masa alwashi ya kamata a cika. Sannan na biyu, dalili na biyu a cikin labarin nan da yake nuna cewa abin da ta yi ba daidai ba ne, lokacin da sayyidina Umar ya shigo, sai ta ɗauki gangan ta zauna a kai. Shin ya nuna gangan yana da kyau? Kaga buga gangan da take ashe ba shi da kyau. Kuma abinda manzon Allah ya ce mu Umar, inna shaytana la yakhafu minka ya Umar, lallai fa shaytan yana tsoronka. Ashe abinda take yi menene? Shaytanci ne. Allah ya sa mun gane. Dan haka babu hujjar da za a kafa da wannan a matsayin ya dace a yi shi saboda nuna soyayya ga manzon Allah. Wato waɗannan dalilai suke nuna cewa abinda ta aikata ba daidai bane. Illa dai Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi annabi da kasancewa mai tausayi, manzon Allah mai sauki ta wajen karantarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa bai tsananta ta gare shi ba. Kuma sannan ka lura, irin ma abinda take faɗa ɗin bai shafi kayan kiɗa da rawa ba, irin namu na zamanin yanzu. Don haka kasida ta baki ta yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane, yana ma zama ibada ce mai kyau, saboda kamar yadda muka gabatar da bayani, masana sun ce hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wato rera baitoci na yabo ga annabi zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in. Har ma muka gabatar da bayani cewa babu wani malami wanda ake iya ishara da shi a tarihi wanda bai rera baiti na waka ba. Saboda haka dan kai wato waka na yabo ga annabi ko ga yabo ga wani ba laifi bane, illa ana la'akari da abin da wakan naka ta kunsa. Wannan ya tabbata. Amma kamar yanda kake je ai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina, mutanen Madina sun tare shi da ganguna ana bugawa, طلع البدر علينا من ثنيات الوجاء ودائي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي lokacin da jama'a suke buga wadannan kalangu wato ganguna sai manzo Allah ya ce musu huzu garabi lakum ku yi ta girgiza gangunan ku barakallahu fikum Allah ya muku albarka wa haka labarin yace wannan gaba ɗayan sa ba gaskiya bane babu wani wanda ya tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ganga a lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa Madina babu shi kuma tsarin ma baitocin ga yanda masana luga suka ce tsarin baitocin tala albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da'a lillahi da'i bai yi ma kama da tsarin waka a zamanin manzon Allah ba a zamanin manzon Allah babu waka da take da irin wannan tsari idan haka yasa suke cewa yana daga salon waka na almuwalladin wanda sun fara bayan shekara 300 daga rasuwar manzon Allah kafin ma aka fara irin wannan salon waka din a tarihi mawaka na jahiliya ba su da irin wannan salon na waka din malamai sun ce hadisin bai ingan in ka duba silsilatu dhaifa mujallad nabi shafi na 63 haka nan al-imam shaukani al-litamisa al-fawaid al-mawdu'a fil ahadith al-mawdu'a hadisin 142 ibn al-qayyim shi ma ya magana akan wadannan baitoci duk da cewa bai taliki akai ba al-litamisa zadul ma'ad mujallad na 3 shafi na 551 haka nan ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa mujallad na 18 shafin 122 cewa ko zu garabi lakum manzon Allah yayi umarni cewa a riki ganguna la hadha la yu'rafu anhu ba a taba samu haka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ibnu hajar shi ma yayi magana akai cikin fathul bari a mujallad na 7 shafin 261 yana cewa huwa sanadun mu'bal hadisin bai inganta ba hadisin ma da ya bada labari akai hadisi na gaba حدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن حرب البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد القرشي عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن الاسود بن سريع هر ينزل من داوغا وانا صحابي الاسود بن سريع يا ساكي ميمي توانشان لاباريني الأسود بن سرية قلت للنبي نين نتي مع النبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله عز وجل ناي بوغا ريكو كما ناي بوغا الله مبواي ميدوكك واتوانش الله باري سيكاو بابينا دليد همسن دبقوي بابينا دليد همسن دبقوي شيني إطاق الشائر أبام مواكي كوتا إذا خاف شره إذا أنا صوران شرسا wato kamar al-Imam al-Bukhari yana nufin cewa babu laifi ka ba mawaki kyauta ka biya mar da bukatar sa dan kar ya bata ka saboda idan ya kware wajen zambo sai iya bata ka babu laifi dan ka bada sai kawo hadisin nan hadathana Muhammad qala hadathana Ali ibn al-Madini qala hadathana Zaid ibn Hubab qala hadathana Yusuf ibn Abdullah ibn Nujayd ibn Imran ibn Husayn al-Khuzai an abihi ya karbo daga baban sa shine Abdullah ibn Nujayd قال حدثني ابي نجيد بابانا نجيد يبان الاباري ان شاعرا ونمواكي جاء الى عمران بن حسين يازو غا اينهن كاكانسو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين صحابي ني wannan hadisin wato jikoki ne suka ruwaito daga kakansu hadathana yusuf bin abdullah bin nujayd bin imran bin husayn kaga jikokin sa suka ba da labari wato dan sa ya ba da labari yace baban shi sahabi sai ga wani mawaki ya zo gare shi fa afahu sai ya bashi kyauta faqila lahu sai aka mar tambaya idan aka ce faqila lahu wato an masa tambaya tu'ti sha'iran yanzu kana kyauta ga mawaki fa qala sai yace abqi ala irdi ina kokarin tabbatar da mutunci na ne wato ubqi ala irdi ina kokarin tabbatar da mutunci na domin idan ban bashi ba zai bata ni saboda ka ina bashi ne don kariya hadisin yana da rauni kamar yadda zo cikin mawsu'atul ahadith wal athar dha'ifa mujallad na 10 shafin 167 amma ba laifi bane dan mutun ya bada kyauta ga mawaki saboda ya kare kansa daga sharrin sa ba laifi bane idan babu wata mafita sai ta haka yana kama da rashawa da shi da rashawa matsayin su guda asali rashawa haramun ne amma rashawa takan halatta idan ya zama babu wata mafita sai ta hanyar rashawa din. Wannan shine bayanin da malamai suka yi, kamar misali Ibn Hazm cikin Al-Muhalla mujallal na 8 shafi na 118, fa amma man muni min haqqihi, misali an hana ka haƙƙinka, an hana ka haƙƙinka, kana da wani abu, misali kai kwangila an kibiyanka, shine misali mafi sauki, kai kwangila an kibiyanka, fa a'ta, sai mutun ya cire wani dukiya ya bada rashawa, li yadfa an nafsihi adh-dhulma, saboda ya kare wannan zalunci da ake so a mai, sai ya bada wani kaso don ya samu kudin sai fita. Abin da ya aikata din ne yace fa zalika mubahun, shi wanda ya bayar lil mu'ti, wanda ya bada kyautan nan halal ya bada, wa amma al-akhidhu fa asim, shi kuma wanda ya karba shine wanda ya ci rashawa. Wa fi kilal wajhayn yace fa malul mu'ta baqin ala milki sahibihi alladhi a'tahu kama kana, da shi da fashi da makami duk daya ne, dan fashi yazo ko ka bada ko ya halaka ka sai ka bashi, da ka dauki dukiyar ka bashi baka yi laifi ba, saboda ka bayar ne don ka kwaci ranka, amma shi abin da ya karba haramun ne. Wala farka, babu bambanci da wanda ya karbi rashawa da wanda ya fashi da makami matsayin su guda ne. Yace fi jumlati hadha ma utihi ala daril kufi fi fada fi fida'il asra wa fi kulli darura wa kullu hadha muttafaqun alayhi. Ibn Hazm yace wannan bayanin gaba ɗaya duk malaman sunna sun daidaito a kansa, babu wani malami wanda ya nuna cewa hakan haramun ne a tarihi, babu laifi don ka ba da wata dukiya saboda ka kwaci ranka ko ka kwaci mutuncinka. Haka shi ma Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin Majmu'u Fatawa mujallan 31 shafin 286, fa amma man idza ahda lahu hadiyya liyakuffa dhulmuhu anhu, wani yana son ya cuce ka sai kai mai kyauta, kamar magana da ta zo a nan ne, mawaki ya zo idan ba kamar kyauta ba zai bata ka, sai kai mai kyauta don ku rabu lafiya, kai mar kyauta lidafi an yadfa'aha ilai, wato wannan ba laifi, yana kama da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam, wato a zamanin annabi mutane sukan zo suna ta roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce inni la u'ti ahdahum al'atiya, nakan dauki kyauta in ba mu mutum, fa yakhruju biha yata'abbataha naran, zai fita da wannan kyauta bai sani ba, ashe wuta ne a hammatansa, yana gani kamar ya karbi kyauta wurin manzon Allah bai san cewa wuta ya karba ba. Sai aka ce ya rasulullah falima tu'tihim, to dan me zaka ba da kyautan tunda har in ka ba su wuta suka karba? Yace eh ya atuna ilayya, mutane su ta zuwa illa an yasaluni, sun kiyarda roko suke tayi, ni kuma Allah ya hana ni yin rowa. Kaga ashe dole tasa yake ba su, kaga tunda dole tasa yake ba su kamar kwacewa akai gunsa. Ya abauna illa an yasaluni, sun kiyarda su banni sai dai su ta roko na, wa ya aballahu lil bukhlani, kuma Allah ya kiyarda in zama marwaci, saboda haka yasa in ma kace in baka ko ba ni da shi sai na ciwo bashi na baka, kaga na cutu. To amma kai abin da ka karba baka sani ba, ka cutar da manzon Allah ne, wanda ya cutar da manzon Allah ya tafi da wuta a hammatarsa. Wato shine Ibn Taymiyyah yake cewa yana kama da haka, mutum ne ya kokarin ya cuce ka sai ka ba da dukiya dan ka kwaci kanka, wato sai kama da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya aikata. Babi na ƙarshe, babi na 158, la tukrim sadiqaka bima yashku alai, kada ka daraja abokinka da abin da zai zama kuntatawa gare shi, kada ka daraja abokinka ta abin da zai iya zama kuntatawa gare shi. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ البصري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ببن تابعين شيني ببن الماجرين أنس بن مالك الله يكرمه سيرد صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين ينا بعد لابارين ينا رأيور صحابي تكسن شي. قال يتي كانوا يقولون صحابي دمكي زامني دسو suna cewa la tukrim sadiqaka bima yashku alai, kada ka daraja abokinka da abin da zai iya zama kuntata gare shi. Hadisin ya inganta duk da cewa hadisin isnadin sa al-mawquf ba danganta maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma a zamanin sahabbai kusan wato abu ne sananne, inji Muhammad bin Sirin, sahabbai suna hana mutum ya daraja abokinsa da wani abin da zai iya zama kuntatawa gare shi. To me fassara wannan hadisi? Wato asali mun karanta a baya, mun karanta a cikin littafin nan hadisin 216, mun karanta hadisin Abdullah ibn Umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ista'adha billahi fa'izuhu, wanda yana mu tsari da Allah ku bashi tsaro, wa man sa'ala billahi fa'utuhu, wanda ya roko da sunan Allah ku bashi, wanda yace ka bani don Allah to ka bashi indai akwai hali, wa man ata ilaykum ma'rufan, wanda yazo muku da wani alkhairi, fakafi'uhu, sai ku masa sakayya. Kaga annabi yayi umarni kenan, idan mutum ya maka alkhairi kai kokari ka saka mishi, idan mutum ya maka alkhairi kai kokari ka saka mishi. To sahabbai a zamanin su suna cewa idan zaka yi alkhairi ga masoyi kada kai alkhairin da zai zama kuntatawa gare shi, saboda su zamanin sahabbai wannan umurnin na annabi sallallahu alaihi wasallam suna rike da shi. Wato duk mutumin da ya ma kyauta sai ka rama, umurni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya maka alkhairi sai kai kokari ka rama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in lam tajidu, idan ba ku da abin da za ku rama, fad'u lahu, sai ku masa addu'a, hatta ya'lama an qad kafa'tumu, har sai mutun ya san cewa kun saka masa. Hadisin ya inganta, yana silsilatu sahiha, hadisin 254, kuma al-Imam Ahmad ya ruwaito da al-Imam Abu Dawud na kitabuz zakat, babu atiyati man sa'ala billah. Lafazin Abdullah bin Umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ista'aza billahi fa'izuhu, wanda yana mu tsari da sunan Allah ku bashi tsaro, wa man sa'ala billahi fa'utuhu, wanda ya roke ku da sunan Allah ku bashi, man sa'ala billahi fa'atuhu, wa man da'akum fa'ajibuhu, wanda ya kira ku ku amsa masa, wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, wanda ya muku alkhairi ya baku wani alkhairi to kuyi kokari ku saka mishi, kuyi kokari ku rama masa, don shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bashi kyauta to da wuya ma ka bar gurin bai maka kyautan da yafi wanda ka bashi ba. Duk wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta to annabi sai ya saka mai shi, wannan halinsa ne. Haka matansa suka bada labarinsa sallallahu alaihi wasallam, kuma haka yayi umarni, idan wani ya muku alkhairi ku yi kokari ku saka, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, in buku samu abin da za ku rama ba, fad'ulahu, sai ku mar addu'a. Kaga abin matakai guda biyu kenan. Matakin farko, idan mutum ya maka alkhairi karama, karama akalla kar ya gaza abin da ya baka, koda ba a ranan ba, idan mutum ya maka alkhairi karama, wata hikima ce ta kara dankon yan uwantaka tsakaninka da mutum. Mutum ya maka alkhairi kai, maimakon a ce kullum shi zai baka bashi, kaga zai zama kamar hannu ne sama da kuma na kasa. Amma idan ya zama ya baka ka bashi koda ba yawa, yana dada karfafa soyayya tsakani. Matakin farko, idan baka da halin da zaka rama fa, domin akwai wanda zai maka alkhairin da ba zaka iya rama shi ba, manzo Allah yace ka masa addu'a, kai ta masa addu'a har sai shi din ya san ka biya shi. Don haka yasa muka yi magana akan cewa wannan addu'ar ba a boye zaka yi ta ba, a gabansa zaka yi, hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har sai shi din ya san kun saka mar, don haka in ya baka sai ka ce wani Allah ya saka ma da alkhairi, Allah ya ji kan iyaye, Allah ya mazuriya albarka, Allah ya kaza, kai ta addu'a kana yabo. Kaga ya sani kenan. A wannan riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu, ku yi ta masa addu'a har sai ku din kun ga cewa yanzu kun saka mishi. Ashe kenan, koda kai masa addu'a a gaban shi baka gama ba, zaka ci gaba da yin addu'an tsawon lokaci har sai kai ka gamsu cewa yanzu dai ka saka ma wani saboda alkhairin da ya ma. Kaga ba addu'an guda ɗaya zaka yi mishi ba, zaka yi ta yin addu'an ko bayan rabuwanka da shi, zaka yi ta addu'a har zuwa lokacin da kake jin yanzu ka saka ma wani. Ita ma wannan riwayar ta inganta, tana sahihu sunan Abi Dawud, hadisin 2108. Akwai riwaya da tazo cikin sahihu sunan Nasa'i, kitabuz zakat, hadisi na 2567. Wato nan riwaya ta Abdullahi bin Umar tazo da lafuzza kashi uku. Na farko, ku yi ta mutum addu'a har sai ya san kun sa kamar. Na biyu, ku yi ta masa addu'a har sai ku din kun ga cewar kun sa masa. Na uku, ku yi ta masa addu'a hatta ta'lamu an qad kafatumuhu. Ku yi ta masa addu'a har sai kun sani kun saka mishi. Ku yi masa addu'a har sai ya sani, har sai ya sani kun saka mishi. Ku yi ta masa addu'a har sai kun ga kun saka mishi. Ku yi ta masa addu'a har sai kun sani kun saka mishi. Kaga ya gwada cewa addu'an ba sau ɗaya za a yi ba, za a yi ta yin ta. To su sahabbai ba su yadda su kai mataki na biyun. Na farkon nan suke so zamanin su. Wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa mafi alkhairin al'umma ita ce al'ummar sahabbansa sallallahu alaihi wasallam. Kaga Annabi yace da farko, in an muku alkhairi ku yi kokari ku saka, in ba ku iyawa ku yi addu'a. Shi sahabi bai yadda ya bari sai dai ya rama maka ta addu'an ba, la sai dai ya rama da abin da ka bashi. Shine abin da shi Muhammad bin Sirin yake faɗa a zamanin sahabbai, su ma har wasiya suke ma juna, kada ka yi ma abokinka alherin da fa zai kasa saka maka. Allah ya sa mun gane. Kada fa ka yi masa alkhairin da zai kasa saka maka, domin in misali in ka ba wa mutum dan karerin gida, to shi yaushe zai biya ka? To su zamanin sahabbai in ma za ka yi irin wannan kyauta, misali sai ce ka bashi kyautan da zai iya saka maka saboda raya sunnar manzon Allah. Amma mu a yanzu ba, a ka bada kyautan da zai biya bukata koda ba a iya sakawa, ko kaga sai zama akasi. Su sahabbai suna zaben na farko. Akwai hadisin Abu Wa'il, wani tabi'i ne ya bada labari, ya ce ya bakunci Salmanul Farisi, ataitu Salman, da na je wurin Salmanul Farisi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qarraba ilayya khubzan wa milhan, sai ya dauko waina da gishiri ya kawo ya je gabana. Kada dai ko a yanzu aka ce ka je gidan mutum an kawo ma waina da gishiri, gayan tuwo da gishiri, anya an karbe ka sosai. To kale da yaga suna taunawa, sai ce ku yi hakuri. Laula anna rasulullahi naha an natakallafa lidhayfi, in ba dan manzon Allah ya hana mu mu yi wahala mabakon mu ma laisa innana mu kawo mar abin da babu a gidan ba, la takallaftu laka dana iya wahalar da zan yi don ka ji daɗi. To iya abin da ke gidan kenan, kuma shi zaka ci. Wato manzon Allah ya hana idan an yi bako ka fita ka je ka nemo wani abin da babu shi a gidan. A zamanin Annabi ya hana su, in ji Salman al-Farisi ya ce manzon Allah ya hana mu kada mu yi wahala ga bako abin da ba mu da shi. Abin da ba mu da shi, wato hatta lemo idan babu a gidan to kar a je a sayo kenan. Sai da lemo mai ruwa nan da a kawo mishi, ba za a sayo wani abu daga waje ba. Kaga kai in kai bako tana yiwa har tsire zaka sa a sayo ko balangu. To Salman ya ce a'a an hana, saboda ka iya abin da ke gidanmu yau daga gayan tuwo sai gishiri, don haka shi zaka ci. Wato ba za mu saba sunnar manzon Allah saboda hakan ba. Me hikimar haka? Saboda idan mutum zai yi bako ya wahala a dalilinsa, ƙarshen ta wata rana sai ka bar garin, saboda bashi ya ma yawa idan bakin na ta zuwa, ko? Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin ya 2392. Allah madaukaki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.